الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Zulka'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 22 ga watan 7 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. To, shi dai sharadin sayar da ɗayan itace ko abin da ya shafi shuka, hatsi, ko dawa, ko wake, ko alkama, da abin da ya kama da haka, sharadi ya zaman tuni na shi ta bayyana. Amma duk abin da ninarsa ba ta bayyana ba, to wani baya halatta a sayar da shi. An gane ku? Dole sai in ya kasance ninar ƴaƴan itacen ta bayyana, ta fito fili, wanda an tabbata lalle ko da ruwa ya dan tsaya, wannan yana iya kaiwa da izinin Allah, to a wannan lokaci yake halatta a sayar da shi. Dan haka misali, gona hatsi in ya hudda kai, yayi dissa ko yayi wani tsaki, to wannan bai ya halatta a sayar da shi, sai in an tabbata ya riga ya zama tumu, kinan abin da ya rage kawai bushewa, to a wannan lokaci kana iya sayarwa. Amma kafin haka bai ya halatta a sayar da shi, kamar yadda insha Allah za mu iske hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake nuni zuwa wannan hukunci. Na'am. Wai dangane da darasi da ya gabata na Sahihul Bukhari, mun karanta baban da malam ya yi tarjamarsa akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha habara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnani dhawa adli minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatukum musibatul maut al-aya. Shine tambayar dan uwa dangane da wannan mu take cewa kenan, su wannan kafiri ya zaman to shaida ko me kake ne, wai dangane da ita wasiyya take banta ne a hali na bulaguro? Wasiyya ba ta keɓanta ba a hali na bulaguro, wanda ita wasiyya akwai lokacin da take zama wajibi, akwai lokacin da take zama mustahabi. a lokacin da wasiya take zama wajibi shine mutumin da ke da wasu haƙuƙuwa a kan shi na mutane, ba shi ne ake binka ko kayan ajiya ne da abin da yake kama da haka, to dole mutum yayi wasiya ya rubuta cewa wane da wane da wane suna da kaza a gona, wane yana bi na kaza, wane yana da kaya kaza ajiya ne a gona. To ita wannan wasiya yin ta wajibi ne musamman wanda ya shiga cikin yanayi wanda yake na alamun mutuwa, misali ya kwanta rashin lafiya da abin da ya kama da haka, wanda koda mutum bai kwanta rashin lafiya ba, to irin wannan wasiya dole ne. Sannan a inda take ƙara zama wajibi, misali lokacin da ya kasance mutum ya tabbata jama'arsa akwai wasu abubuwa da suke aikatawa na jana'iza wanda ya saba ma shari'a abubuwa na bid'o'i, to wannan dole yayi wasiyar cewa in ya mutu kar a mai kaza, kar a mai kaza, kar a mai kaza, domin ya saba ma shari'a. Yayi wasiyar cewa in ya mutu ayi mai jana'iza, jana'iza ta sunna, kamar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin wasiya game da haka. Misali kamar irin abubuwa na bid'o'i da dama zaka ga mutane suna aikatawa, wanda kamar yanda wato wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna mutu kar a mun kukan mutuwa, kar a raka gawata da wato kaskon turaren wuta, domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hani game da haka. To akai irin waɗannan dalilai malamai suka tabbatar da cewa ita ma wannan wasiya wajibi ce. To akwai wasiya ta uku wadda ita ma matsayin wajibi ce, kamar yanda wasu malamai suka tafi akan haka tare da cewa Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa ita wannan wasiya hukuncin wajibcinta an shafe shi na fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha habara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. Wanda wannan a farkon musulunci ne Allah ya wajabta ma mumini in alamu mutuwa sun halarto masa yayi wasiyar cewa mahaifansa, uwa da uba, a ba su kaza daga cikin abin da ya mallaka na dukiya da dangin shi waɗanda suke na kusa. To wannan wasiya wato Ubangiji Ta'ala ya shafi wajibcinta da fadarsa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayi, da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad a'ata kulli haqqin haqqan fala wasiyata liwaris. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Ubangiji Ta'ala ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, don haka babu wasiya ga magashi. Duk wasiyar da za a yi ga wani mai gado wanda yake da gadon kaka ce a bashi kaza, to wannan wasiya ce ba tadda. An gane ku, sai dai in su magadan suka zartar da wannan wasiya, amma wannan wasiya ta da tariki. To shine kenan da ita fadar Allah subhanahu wataala yusikumullahu fi auladikum, anan Ubangiji Ta'ala ya kasa ya raba mahaifa, Ubangiji Ta'ala ya bayyana rabon su abinda suke da shi na gadin daga cikin abinda dan su ya bari, haka nan su ma ɗan uwa an gane su ma Ubangiji Ta'ala ya kasa ya ba su. To dan haka ita ma wannan a farkon musulunci wajibi ce, to amma an shafi. To a inda kuma take zama mustahabi, mutumin da yake da dukiya da yawa, yana da dukiya kuma sannan akwai wasu dangin shi na kusa waɗanda ba su da gadon shi wanda mabukata ne, to wannan an so yayi wasiyar cewa da wane da wane da wane da wane a basu kaza, wane a bashi kaza, wane a bashi kaza, ya ware wani kaso daga cikin dukiyar shi. Da kuma wasiyar da mutum zai yi da sunan cewa a ƙara faɗaɗa masa wasu ayyuka na alkhairi, cewa a gina masa masallaci ko a gina wata rijiya da duk abin da yake kama da haka. To wannan ita matsayinta sunna ce mustahabba. Ita wannan aya tana bayani akan in mutum yana cikin halin gulaguro, alamun mutuwa suka halarto masa, to anan ya zama wajibi yayi wasiya. An gane ku? dangane da abin da yake nashi na cewa a fada ma iyalinsa kaza ko a kai musu kaza da kuma sunan cewa da wani da wani da wani suna da kaza a kan shi. To ita wannan aya tana bayani waɗanda ya cancanta ya ma wasiyar a cikin irin wannan yanayi na bulaguro in har sun samu ya samu musulmi guda biyu waɗanda suke adalai. In har ba a samu ba musulmi biyu to anan koda kashirai ne sai yi musu wasiya. Kamar yadda wannan shine sababin saukar aya. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace ina antum da raba ke cewa ya ayyu allazina amanu shahadatu bainakum idha habara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum sai yace aw akharani min ghayrikum lafazin aw akharani ko wasu biyu waɗanda suke na daban min ghayrikum wanda ba sa daga cikin ku kenan waɗanda ba musulmi ba sai yace ina antum da rabtum fil ardi in har kun yi bulaguro a ban kasa ba asabatukum musibatul maut musiba ta mutuwa ta same ku ma'ana ciwon mutuwa ya kama mutum to a irin wannan yin wasiyar ya zama wajibi kenan in ba a samu musulmi biyu to koda kafirai ne biyu aka samu sai a yi musu wasiya. To ita wannan aya tana nunin cewa a cikin yanayi ne na bulaguro in ba a samu musulmi ba yake halatta wato amma kenan kafirai guda biyu kuma anan ne shaida ta kafiri take halatta amma in ana zaune lafiya zaman gida shaida ta kafiri ba ta halatta domin kafiri baya zama shaida akan musulmi kenan sai a cikin yanayi wanda yake na bulaguro. Amma shi hukuncin yin wasiya da yake banta ba da bulaguro sawa'a mutum yana cikin zama na gida ko wato yanayi na bulaguro to ya tabbata cewa akwai lokacin da wasiya take zama wajibi a kansa kamar yanda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yake cewa ba haƙƙi bane ba na musulmi ma'ana bai dace ba ga musulmi ya kwana dare ɗaya ko dare biyu face sai an samu wasiyar shi tana rubuce a gurin shi. Ibn Umar yace tunda naji wannan fada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba kwana ba face wasiyata tana nan a rubuce wato a wurin kaina kenan. Duk wasu abubuwa wanda kake jin tsoron haƙuƙuwan mutane waɗanda za su iya tuzarta in ba kai bayani ba to ka tabbata yin wannan wasiya ya zama wajibi. Abin da ya ragu ka rage, abin da ya karu kuma ka ƙara, haka ake buƙata. Kuma ka samu mutum biyu ka shaida musu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga kitabul buyu littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa wanda bayani ya gabata shi hukuncin cinikayya saye da sayarwa wato halaka ne kamar yanda Allah ya hadatta mana da nassi na Al-Qur'ani haka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dalili daga cikin Al-Qur'ani wanda ke tabbatar mana da halaccin saye da sayarwa shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ubangiji ta'ala ya halatta saye da sayarwa ya haramta riba da fadarsa kuma laysa alaykum junahun illa an tabtahu fadlan min rabbikum laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Ubangiji ta'ala ya ce babu wani kunci da damuwa a kanku an gane ko da wani ɗaukan laifi babu shi a kanku an tabta ku fadlan min rabbiku da za ku nema daga cikin fadla ta Ubangijinku ta hanyar saye da sayarwa kamar yanda sababin saukar ayar wasu daga cikin mu'minai sun samu damuwa da kunci game da saye da sayarwa a lokacin da suke cikin aikin hajji. Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya domin tabbatar musu cewa babu laifi babu wani kunci alhaji ya shagala da saye da sayarwa lokacin da yake cikin aikin hajji ka kasa kayan kasuwa. To wannan aya ita ma tana tabbatar da halaccin saye da sayarwa kamar yadda kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa wanda mun ga kaɗan daga cikin su a darasi da ya gabata wanda mun shiga baban da ke bayani game da sharuɗa na saye da sayarwa kuma da nau'ikan cinikin da aka yi hani, domin akwai cinikin da ya halatta, akwai wanda bai halatta ba. Mun wuce da hadisi na farko, hadisin Rifa'a ibn Rafi, Allah ya kara masa yadda, ki cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa tambaya, ayyul kasbi atyab, aka ce masa wace sana'a ce wato tafi tsarki, tafi halacci, tafi kusa, wato tafi albarka. Lafazin atyab ma'ana wadda tafi kusa da halacci kenan a cikin dukkan sana'o'i, ma'ana wace sana'a ce tafi halacci kuma tafi albarka. Shine anan aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tambaya, ayyul kasbi atyab, aka ce masa wace sana'a ce tafi halacci. Kala sai manzo Allah ya ce amalur rajuli biyadihi, wato shine sana'ar hannu, aikin da mutum zai yi da hannunsa, shine ya ce amalur rajuli biyadihi, aikin da mutum zai yi da hannunsa. Sannan sai ya ce wa kullu bai'in mabrur, da dukkan ciniki wanda yake kubutacce, wanda babu algushi a cikinsa, kuma babu rantsuwa ta ƙarya. To dan haka wannan hadisi, kamar yadda bayani ya gabata, yana nuna mana duk a cikin sana'o'i, sana'ar da tafi halacci shine aikin hannu, sana'ar hannu, wanda kuma a cikin sana'ar hannu fiyayya a ciki, wato shine noma. Saboda shi amfanin noma amfani ne wanda yake mai ƙetare, mai shi ya shafi sauran jama'a. Saboda duk lokacin da manomi zai yi noma, to ba shi kadai ba zai amfana da wannan abin da ya noma, da dama bayan Allah za su amfana da wannan abin da ya noma. Wani ya bada kuɗi a sayar masa, wani a bashi kyauta, wani a bashi sadaka, kwari ya ci, dabba ta ci, komai zai amfana da wannan abin da ya noma. Don haka kuma shi noma yana daga cikin sadaka jariya, wadda ladanta ke gudana har izuwa kiyama. Kamar yadda Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ya rawaito hadisi na cikin Sahihu Muslim, ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu insanun aw dabbatun aw tayr illa kana lahu sadaqatan ila yawm al-qiyama aw kama qala. Azza Allah yace babu muslimin da zai dasa dashen wata itaciya, ko ya shuka wata shuka, dan adam ya ci, ko wata dabba ta ci, ko wani tsuntsu ya ci, face sai ya kasance sadaka ne gare shi har zuwa kiyama. Hatta da abin da za a sata a gonar manomi, to yana da ladan sadaka har zuwa kiyama, matukar wato ya nemi ladan wannan musiba abin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauka kuliya jini. To dan haka kuma daga cikin sana'ar hannu wadda tafi kowace ita ce jihadi, domin jihadi shine sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cewa kusan da cewa an sanya arzikina wato karkashin tsinin mashi, yaki shine wato sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka babu wata sana'a sama da ita. Daman kenan hanyoyi waɗanda suke na rayuwa, hanyoyi ne guda uku, in ma ya kasance noma ko kuma kasuwa, ka sayi kaya ka kasa ka sayar da su ka ci riba, ko kuma sana'ar hannu ma'ana kire-kire. Kamar yadda Annabi Dawud alaihi salam shi ma sana'ar shi shine kira, ma'ana sana'ar hannu ce. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma akala ibnu adama ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah yace dan adam bai taba cin wani abinci wanda yake fiyayye da dai sama da abin da hannun shi ya aikata, sai ya ce domin annabin Allah, annabi Dawud alaihi salam, ya kasance yana ci yana sha ta hanyar abin da hannun shi yake aikatawa. Don haka a takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana asali game da hukuncin saye da sayarwa shine halacci, a daidai wannan gaba da ya ce wa kullu bai'in mabrur, da dukkan wani ciniki wanda yake kubutacce ba algushi ba rufa rufa sannan kuma babu rantsuwa ta ƙarya a cikin wannan ciniki. Manzo Allah ya ce shi ma wannan yana daga cikin kenan sana'a wadda take mafi halacci a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan hadisi na biyu a baban shi ma bayani ya gabata a kansa, hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara musu yadda, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa shekarar da ya ci Makka da yaƙi, kenan shekara ta takwas wato da hijirarsa. Wa huwa bi Makka, Jabir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a lokacin nan yana birnin Makka, kenan a wannan shekara. Manzon Allah ya ce inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, ya ce lalle Ubangiji madaukaki da manzansa wato sun haramta bai'al khamr wato sayar da giya, sayar da giya haram ne. Mecece illa game da haramta ma muminai sayar da giya, kamar yadda bayani ya gabata. Mecece illa, me yasa aka haramta sayar da giya? Domin tana taba hankali. Shi kwa hankali ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kiyaye hankali ya zama wajibi. Duk abinda zai taba hankali haram. An gane ku? Dan haka wasu malamai sun tafi akan cewa a ita giya an haramtar da ita saboda najasa ce. To duk dalilan da suka zo da su akan cewa giya najasa ce ba sa iya zama hujja. A magana mafi rinjaye giya ba najasa ba ce, dan ta zubo a jikinka ko jikin tufafinka ba sai ka wanke ba. Allah ya haramtar da giya a sababin tana taba hankali kawai. Dan haka duk abin da yake taba hankali sunan shi giya, duk abin da yake jirkita hankali sunan shi giya, sai da shi ku haramun ne. Sai ya ce wal maita, Ubangiji ta'ala ya haramta wato sayar da mushe. Idan aka ce mushe, duk dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta yanka na shari'a. An gane ku? Duk dabbar da ta faɗi ta mutu ba tare da an yanka ta yanka na shari'a, to wannan sunan ta mushe. Ko wanda aka yanka ba da sunan Allah ba, to shi ma wannan musayi. To ita ma mushe, wasu sun ce saboda kasancewar nan ya sani, shi kuma Allah ya haramtar da mushe saboda cutarwa. Akwai abubuwa waɗanda suke na cutarwa tattare da mushe. Saboda haka hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in an yanka dabba, wannan jini da yake kwarara, duk wani abu wanda zai iya cutarwa ta nan yake fita. To amma kasancewar dabba ta mutu, to wannan kwata-kwata baya halatta a ci saboda cutarwa, domin kiyaye lafiya. Kuma haka can kasancewar kuma duk abin da aka yanka ba tare da sunan Allah ba, to shi ma cin shi haramun ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma qurirtum alaihi. An gane ko? Ko kuma can da yace wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu la fisk, kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan yankansa, domin rashin ambatan Allah akan yanka dabba wannan rashin da'a ne. Sai yace wala khinzir, Ubangiji ta'ala ya haramta cin alade. Illa game da haramta mana alade, micece kasancewar alade na najasa ne. Kamar yadda yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqam illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis. Ubangiji ta'ala yace fa innahu, domin shi naman alade rijisun, Ubangiji ta'ala yace najasa ne. Ad-damir yaqulu ila aqrabil mazkur wal asnam, sai yace da gumaka. Micece illa game da haramcin sayar da gumaka, domin gunki babu amfani tattare da shi. Sai tsantsar cutarwa, duk abinda babu amfani tattare da shi sai tsantsar cutarwa. tubai ya halatta saboda dama in ka koma a cikin ka'ida ta shari'a duk abinda cutarwarsa ta yi amfanin shi yawa to Allah yakan haramtar da shi ko kuma abinda tsantsar cutarwa ne tattare da shi babu wani amfani to a gumaka babu wani amfani to dan haka yace wal asnam wato da gumaka gumaka in na itace ne ko abin da ya kama da haka in an karairaya su an yi daidai to ba laifi a sayar da itacen domin ana iya yin makamashi da shi a hura wuta a dafa abinci amma in a haka ne an sassaka shi a gunkinsa baya halatta a sayar da shi kuma baya halatta musulmi ya saya sai aka faɗa aka ce ya manzon Allah a ra'aita shuhumal maita ba mu labari game da kitsan mushe fa inna hatu kulabi hasuhun domin akan shafe jiragen ruwa ma'ana kwalakwalo idan an sassaka jirgin ruwa akan shafe shi da kitse an gane ko kuma galibi a wancan lokaci sukan shafe shi da kitse wanda yake na mushe saboda shi katako idan aka shafe shi da mai yakan jima ana amfani da shi amma matukar ba a shafe shi ba to yau da gobe daga an saka shi cikin ruwa yakan ruba shi to shine anan aka ce a ra'aita shuhumal maita ya manzon Allah ba mu labari game da kitsan mushe fa inna hatudu labi hasukun domin akan shafe jirage na ruwa watudu hanu biha aljulud kuma akan shafe fatu idan an jini dan su yi laushi wayastasbihu biha an-nas kuma mutane sukan yi fitila ita ce a ci barbal fa qala sai manzon Allah yace la yace a huwa haram manzon Allah yace shi haramun ne to dangane da wannan damir da yace huwa wasu malamai suka ce abinda ake nihi kenan huwa ayil intifa yin amfani da wannan kitse na mushe haramun ne don haka suka ce najasa kwata kwata duk abinda ya shafi jikinta ba a amfani da shi anan wasu malamai suka ce huwa anan ayil bai kenan sayar da shi kitsan na mushe haramun ne an gane ko kamar yanda wata riwaya na cikin musnad na al-Imam Ahmad wadda take karfafar haq wannan kenan wadanda suka tafi akan cewa ad-damir yahudu ila al-bay kamar yanda yace fa ma tarafi bai ishuhumil maita ya manzon Allah me zaka faɗa game da sayar da kitsan mushi kamar yanda wannan riwaya take cikin kenan musnad na al-Imam Ahmad kenan dan haka su wasu malamai suka ce anan da yace la huwa haram kenan sayar da kitsan mushi haramu ne an gane ku sayar da kitsan mushi haramu ne dan haka kenan amfanin yana halatta ai na shafe kamar kwalakwalan ko kuma wato yin fitila a ci balbal duka za a iya yi an gane ku da shahi fatu dan su yi laushi wannan duka al-intifa ana iya yi amma sayar da shi haramu ne shine yace thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda bari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada a wannan lokaci sai yake cewa qatalallahu alyahuda yace Allah ya la'anci yahudawa inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha lalle ubangiji ta'ala yayin da ya haramta musu shuhumaha wato kitse kitsan dabba an gane ko kamar yanda yace wa alal ladina hadu harramna kulladhi zufur wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhuma aw alhawaya aw maqtalat bi'ahum dhalika yazainahu bi baghihim wa inna lasadiqun ta'addanci suka yi ga ubangijinsu dan ukuba Allah sai ya haramta musu kitse shi kuma kitse yana daga cikin abinda su yahudu suka fi so sai Allah ya haramta musu shine yace wa alal ladina hadu na ga waɗanda suka ce su yahudawa ne suka mai da yahudanci shine matsayin addininsu Allah yace haramna kullal zukur dukkan wato wata dabba wanda take ma'abuciyar farce Allah yace mun haramta musu irin suji muna da sauransu Allah yace mun haramta musu sai yace wa min al-baqari wal ghanami haka nan game da shanu da kankanan dabobi haramna alaihim shuhumahuma Allah yace mun haramta musu wato kitsan su kitsan saniya ko na karamar dabba tunkiya ko akuya Allah ya haramta ma yahudawa sai yace illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da gadan bayan dabbar ya dauka ma'ana kitse wanda yake kan gadan baya to shi wannan Allah ya tuge musu shi ma'ana ya halatta gare illa ma hamalat zuhuruhuma sai yace awil hawaya ko kitsan da yake jikin diyan hanji kenan kayan ciki aw makhtalaba bi abu ko kuma kitsan da yake gauraye da kashi wannan an halatta musu sai yace zalika wannan haramtawa da muka musu jazainahum bi baghiyin Allah yace mun sakauta musu ne a sababin zaluncin su da ketare iyakar da suke yi mana to shine yace inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha lalle su yahudawa yayin da Allah ya haramta musu kitsan dabobi jamaluhu sai suka ringa narkar da wannan kitse kuma ba'u sannan suke sayar da wannan kitse fa akalu samana suke cin kudi kaga wannan gaba ita kanta tana kara tabbatar mana wancan da miri da yace la huwa haramun wannan yana nihi cewa kenan sayar da kitsan mushi haramun ne dan haka anan Allah ya haramta musu kitse amma sai suke sayar da kitsan suke cin kudi domin wani wayo nasu su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu wanda wannan daman sana'ar yahudi ce abinda Allah ya haramta musu sai su kewaya su kewayo ta wata hanya su canza masa huska domin su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta wanda yana daga cikin irin wannan tsarin bankuna waɗanda suke nasu abubuwa waɗanda gaya a fili haramun ne amma sai a kewayo ta wata hanya a canza masa fuska domin a nuna muku cewa in aka yi haka ai ya fita daga cikin layin haramci ya koma halalci to wannan duka wayo ne da dubara wato ne yahudi dan haka dai a takaice mallam ya zo da wannan hadisi kamar yanda bayanin ya gabata domin nuna mana wasu abubuwa wanda sai yadda su bai halatta ba wanda ko an yi wannan ciniki ciniki ne batacci domin duk abinda Allah ya haramta shi to ko an kulla ciniki akan shi wannan ciniki ne batacci baya halatta zamu tashi hadisi na gaba alal musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فلقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلهكني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثلا فقال بإنيه بأوكيا قلت لا ثم قال بإنيه فبئته بأوكية واشترطت هملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بعرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن أبي الزبير هو المكي أنه قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد Malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan riwaya ce ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa izahtalafa almutabai'an manzon Allah ya ce idan masu ciniki suka saba da juna me saye da me sayarwa suka dan samu ja'in ja da rashin zutuwa game da cinikin su shi wanda ke saya yace a ni fa abu kaza ne ka sayar mu shi kuma mai kaya yace a ni ba wannan bane na sayar ma wannan shine nace na sayar ma anan sun samu sabani akan me wato akan kenan almabi kayan sayarwa kamar yanzu misali mutun ne yake da garke na dabobi sai kuka yi ciniki ya sayar maka da wata dabba lokacin da ka zo ka ce a ni wannan ce ka saida mu shi kuma yace a ba wannan bace ba waccan ce kenan kai ka ce wannan ce shi kuma ya ce ba ita bace ba kaga an samu sabani kenan akan kayan kudi ko kuma aka samu sabani a abin da ya shafi kudi shi yace a jika goma ka sayar mun shi mai saya shi kuma yace a jika goma sha biyu ne na sayar maka walaysa bainahuma bayyina kuma babu wasu shaidu tsakanin su shi wanda ya saya bayyana wasu shaidu shi wanda ya sayar shi ma ba shaida to yaya za a yi shine anan manzo Allah yace fal qawlu ma yaqulu rabbus sila fada abinda mai kaya ya fada ita ce fadar shi kenan ita ce alkali zai shi auya ta tarakan ko kuma su fasa cinikin gaba daya kenan idan aka samu irin wannan jayayya aka zo gaban alkali to malamai suna da maganganu guda uku fada ta farko malamai suka ce anan shi wanda ya ma'ana shi wanda ya sayar da kaya shi alkali zai karbi fadar sa amma tare da rantsuwa sai yayi rantsuwa kenan shi zai yi magana alkali ya karbi fadar shi amma kuma sai yayi rantsuwa ya tabbatar da cewa haka ne in yace ba zai rantsi ba to anan kaga ya ja da baya ya tuge to shi wannan wanda kenan wanda shi yace a kaza ne anan kenan anan alkali sai ya maida kenan fada zuwa gare shi ko kuma gaba daya cinikin a fasa shi shine anan yace wal qawlu ma yaqulu rabbus sila yace fada fada ta wanda yake da kaya kenan shi zai yi fada malamai suka ce tare da rantsuwa kamar yanda wasu dalilai suka tabbatar da haka wasu malamai sun tafi akan cewa anan su duka kowa zai rantsi in kowa ya rantsi kuma wannan kaya sai a maida mishi kayan shi shi kuma ya bashi kudin shi saboda anan kowa ya zamanto a matsayin kenan mudda'a alai kowanne kenan kamar matsayin an kawo karan sa ne dan haka shi zai rantsi shi ma ya rantsi sannan kuma wannan ciniki kenan sai a buda shi kenan shi ya karbi kayan shi shi kuma ya karbi kudin sa fada ta uku wasu malamai suka ce kawai rantsuwa zai yi wannan mai kaya shi zai yi magana in yace kaza ne to alkali fadar shi zai ji kuma ba tare da an rantsar da shi ba
amma dai magana mafi rinjaye anan shi mai kaya shi zai yi fada a gaban alkali yace ga yanda muka yi to alkali kuma sai ya rantsar da shi in har ya rantsi da Allah akan wannan to shikenan kenan ciniki ya tabbata in ya ki rantsewa to wannan ciniki sai a tada shi ya karbi kayan shi shi kuma ya karbi kudin sa to dan haka wannan hadisi kenan dalili ne in an samu irin wannan sabani tsakanin mai saye da sayarwa tsakanin mai saye da mai sayarwa an gane ko tsakanin shi wanda zai saya da shi mai sayarwa in an samu wannan sabani dangane da kudi ko kuma kayan kudi to ta wannan hanya za a bi a warware matsalar kenan shi mai kaya sai rantsuwa da Allah cewa kaza na saida maka ko kuma abu kaza ne na saida maka in har yayi rantsuwa da Allah ya tabbatar da haka shikenan in rantsuwa ce yayi ta ƙarya to ya tabbata cewa wannan ciniki nashi abu na farko Allah zai zare albarka tare da uqubar da Allah ya tanada masa a makomarsa lahira in har bai tubu bai daina shine yace Abdullahi dan Mas'ud yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada izaktalafal mutabayyi'an in masu ciniki suka samu safani kenan da mai saye da mai sayarwa akan ni in suka samu safani game da kudi shi yace jika 10 ka sayar min shi kuma mai kaya yace a jika 10 12 misali ko kuma shi mai saye yace a abu kaza ne ka saida shi kuma mai kaya yace a ni ba abu kaza ba na saida maka kaza ne na saida kenan suka samu wannan sabani sharadi kuma walaysa bainahuma bayyina babu shaidu kenan anan in shi wanda ya sayar da kaya ya kawo shaidu yace ku ai a gaban ku akai ko shi wanda ya saya yace ni gawa ne shine shaida ta a gaban shi akai saboda Allah ka fada tsakaninka da Allah yaya muka yi wannan in dai an samu shaida to wanda yake da shaida shi za a ba gaskiya an gane ko in har babu shaida to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mafita yace fal qawlu ma yaqulu rabbus sila fada wanda ake karba fadar mai kaya abinda shi mai kaya ya fada kenan maganar shi ita za a yi amma kuma tare da rantsuwa kamar yanda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa alkali sai ya rantsar da shi shi mai kayan kenan ya fadi yanda akai kuma yayi rantsuwa da Allah in har haka ne kenan in ya fada in ya ki rantsuwa da Allah to anan ciniki shi kenan ya warkace in dai ya ki rantsuwa shine sai ya ce auyata tarakan manzo Allah ya ce ko kuma kwata kwata wato sifasa cinikin dan haka a riwaya ta Ibnu Majah an samu ziyada manzo Allah sai yake cewa wal mabi'u qa'imun bi ainihi halin kayan wato yana tabbace ga ainihin shi bai canza ba an gane ku da ya sayar ma da wannan kaya da ko samu sabani ga abun gashi a tabbace ba abin da akai ainihin shi shine ba abin da ya canza a jikin shi kenan in har abu ya riga ya kuce to wannan kuma shikenan amma in matukar abu yana nan kuma babu wasu shaidu ga ainihin abin ne to shine za a bi wannan hanya amma in abin da ya sayar maka har ka riga kenan abinci ne misali ko wani abu ne ka riga ka cinye shi ko riga abin ya riga har ka barda shi ko kuma yadi ne ya sayar maka har an riga an dinka to anan shikenan ya riga ya wuce amma matukar abin yana nan a tabbace in dai babu shaidu to mai kaya shi zai yi fada kuma tare da rantsuwa alƙali ya karbi fadarsa kuma dole ka dangana ka rike wannan kaya in dai ya yi rantsuwa da Allah in kuma ya ki rantsewa da Allah to anan kuma in ya so ciniki sai a tada shine yace auyata tarakan manzo Allah yace ko kuma sifasa cinikin gaba daya shi ya karbi kayan shi kai ka karbi kudin ka in dai an samu wannan sabani game da kudi ko kuma kayan kudi ko kuma abin da yake kama da haka abin da yake kama da haka na wani sharadi sharadin da bai saba ma shari'a ba kamar misali lokacin da ya sayar ma wannan kaya kun yi da shi to wannan abu da ka saida mun fa zan je in jarraba in hauda in ga in ya hau ko kuma zan jarraba shi nan zuwa kwana uku in yayi to in bai yi ba nan da kwana uku zan dawo da shi to in aka wuce kwana uku in dai bai dawo ba to wannan ciniki ya tabbata an gane ko kenan in aka samu ko akan wannan sharadi yace a ni fa da sharadi muka yace a ni ba da sharadi ba muka yi to a wannan lokaci sai aje gaban alkali kenan yayi fada in ya so ya rantsa da Allah cewa da sharadi kuka yi
sanan hadisi na gaba wato a takaice wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafinsa al-Irwa sanan hadisi na gaba hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yahani game da wato cin kudin kare an gane ko sayar da kare haramun ne micece illa domin kare najasa ne dalilin da ke tabbatar da najascin shi hadisin da ya gabata tun a cikin kitabu bahara badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yagsilahu sab'a marrat ulahunna biturab manzon Allah ya ce abinda na tsarkake makayin ɗayan ku idan kare yayi lallagi a cikin sa ma'ana ya tsoma har shi ya sha ruwa manzon Allah ya ce wanke makayin su bakwai farko manzon Allah ya ce ku sanya kasa wannan hadisi yana tabbatar da cewa kare najasa ne dan haka manzon Allah ya ce in ya tsoma baki ya sha ruwa a cikin wani makayi to a wanke makayin su bakwai na farko a sanya kasa a cikin bakwai kin da za a yi to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cin kudin kare domin duk abinda Allah ya haramta shi an gane ku ya haramta cin shi to sayar da shi ma haramun shine anan yace naha an samanil kalbi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato kudin kare ma'ana sayar da shi to anan wasu malamai suka ce wannan lafazi lafazi ne kamar ni dukkan wani kare da wanda aka koyar da shi farauta da wanda ba a koyar da shi ba gaba ɗaya suka ce haramun tare da cewa daga cikin magabata Abu Ibn Abi Rabah da Ibrahim Ibn Yazid An-Naka'i da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi kare wanda yake na farauta sayar da shi halaka ne sun kafa hujja da hadisin da ke cikin Sunanin Nasa'i wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin wanda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an samanil kalbi sai yace illa kalba sayyi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da cin kudin kare yace sai dai kare na farauta kenan dan haka anan malaman suka ce dukkan da shari'a ta ba da izini na alka wannan ba laifi ana iya sayar da shi kuma ana iya cin kudin an gane ko kenan wannan hadisi shine kenan ya kebance gamewar wannan hadisi kenan banda kare wanda yake na farauta kenan wannan shi sayar da shi yana halatta da kuma wanda yake an tanade shi saboda gadin dabobi da gadin gona to waɗannan duka suna halatta to shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wato yayi hani game da wato cin kudin kare dan haka ko suhurin shi ma'ana bayya halatta kamar yanda zaka samu wasu saboda rashin tsoron Allah suna daukan karnuka wato suna kai ma arna ma'ana inan anan in sun tara karnuka za su kai sai su dauke su sai ayi jinga da su su dauka a motocin su na haya su kai musu to duk wannan da wanda zai yi da kon kare da wanda zai yi da kon giya duka matsayin su daya gane ku duka abu ne wanda Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta cin kudin shi wannan haramu ne kamar yanda anan ya haramta mana cin kudin kare sai yace wa maharil bagi manzo Allah yace da sadakin wato karuwa idan aka ce bagi kenan wanda take mai aikin banza kamar yanda yace wa ma kanatu ummuki bagiya idan aka ce bagi wato ita ce karuwa jamun sa shine bagaya kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wala tukrihu fatayatikum
al-bigai in aka ce al-biga kenan karuwanci menene karuwanci kenan zaman banza ya zamanto mace tana shashanci hakan shine yace wa maharil baki wato da sadakin karuwa me ake nihi da sadakin karuwa kudin da ake bata domin a aikata alfasha da shi an ambace shi matsayin sadaki kenan anan akan majazi ne ba dan komai ba domin wannan kudi da aka bata an bata shine wato dan a halitta gabanta kenan ayi amfani da ita to shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da cewa sadaki shine yace wa maharil baki wato da sadakin karuwa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani to anan lokacin da ta karbi wannan kudi anan malamai suka ce mayar da wannan kudade ita kudin wannan bayya halatta ta ci kuma bayya halatta a mayar da wannan kudade ga shi wanda ya bata domin ya yi shashanci da ita wannan kudade yaya za a yi kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yace ta kowane hali shi wannan kudi ita baya halatta ta yi amfani da shi kuma bayya halatta kenan a mayar da shi ga wanda ya bata kenan wannan kudi sai a yi sadaka da shi ma'ana a kubuta da shi a sarrafa shi wata hanya ta daban me yasa saboda sana'a ce wadda take mummuna wadda kuma Allah ya haramtar da ita dan haka yace yin sadaka da wannan kudade sun zama wajibi kenan dole a bayar da su dan haka duk wanda ya kasance irin wannan shine sana'ar ta to cin kudin ta ma bayya halatta bayya halatta Allahumma sai dai in wani aiki ne kama irin wannan mai sana'a aikin da bai saba ma shari'a ba wanda kuma babu taimaka mishi akan ci gaba da wannan shashanci to wannan kuma shukunka ne kenan ladan aikin ka ne da kai amma in ya kasance aikin akwai taimaka mata akan ci gaba da wannan shashancin to kuma bayya halatta wanda irin waɗannan masu saban Allah iya abin da ya zama wajibi akan mu'mine su kyamace su in har an tabbata wannan kyama za ta musu amfani a kyamace su a kaurace musu su gane cewa abin da suke ba daidai bane su daina koda wani aiki suka nema a musu koda bai saba ma shari'a ba to a kyamace wannan abu domin yin haka kin zai iya same musu wa'azi shine yace wa maharil baki wato da sadakin karuwa sai yace wa hulwani da kahin wato da ladan boka kenan abinda ake biyan shi dan abinda ake bashi manzon Allah yace wa hulwani da kahin wato da ladan boka me yasa aka kiraye shi hulwan an ciro ne daga alhalawa in aka ce alhalawa abu wanda yake mai dadi mai zaki saboda ya samu wadannan kudade ba tare da wata wahala ba ba tare da ya sha wata wahala ba shi yasa ake kiran shi hulwan in aka ce alkahin boka malamai suka ce kullu man yadda ilmal ghaibi wa yukhbirun nasa anil kawai dukkan wanda ke da awar sanin gaibu yake ba mutane labari game da abubuwan da za su kasance kaza za a yi ko an yi kaza ko kaza za a yi ta koma wace hanya ce ta hanyar ilimi wanda yake na taurari ko bugun kasa da duk abin da ya kama da haka shine ake kira bokanci duk wanda zai bi wata hanya ya ba mutane labari na gaibu cewa abun nan ya yi ko ba zai yi ba ko kuma abu kaza ne ko kuma kaza za a yi to wannan sunan shi boka abin da ake bashi shine ake kira hulwanul kahin ladan boka wannan dukiya kwa dukiya ce haramtacciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani shine yace wa hulwanul kahin wato da ladan boka manzon Allah yace shi ma wato shine Abu Mas'ud al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dan haka a takaice wannan hadisi ne muttafaqun alaihi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa kudin kare sayan kare da sayar da shi haramu kenan anan sai karan da shari'a ta halitta yin amfani da shi kenan wanda ta bada damar ana iya rika kamar na gadin gona ko gadin dabobi ko kuma kare wanda yake na farauta shi kadai zaka iya tubewa kaga anan kenan asalin wannan ciniki wannan kasuwa Allah ya haramta ta inda ta karnuka ci ka saya ko ka sayar sannan kuma hadisin yana nuna mana wato abinda karuwa take amsa na lada akan yin zina da ita wannan shi ma haramun haramun ne ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe kuma haramun ne kuɗin a dawo da su ga shi wanda ya bata kuma haramun ne duka wani abu wanda yake wannan sai dai kawai a sarrafa shi ta wata hanya kamar yadda malamai suka ba da fatawar cewa sai dai a yi sadaka da shi sannan kuma wannan bugu da ƙari hadisin dalili ne wanda yake nuna mana baya halatta musulmi ya zamanto yana cin kuɗin da ke hannun boka ka tabbata ba shi da wata sana'a sai bokanci to baya halatta cin kuɗinsa an gane ko da duk wani abinci ko wani abinci ya baka baya halatta ka ci kamar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yana da wani yaransa wani bawansa wanda yake zuwa ya yi sana'a idan abinda ya samu ta hanyar nan Abubakar yake ci yake sha wata rana ya zo ma Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da wani abinci bayan Abubakar ya ci abinci ya gama sai yaron nasa yake ce masa ko ka san ta ina na samu wannan sai ce a sai ka faɗa sai yake cewa akwai wani mutum tun a jahiliya ma'ana kafin Allah ya azurta ni da musulunci ya nemi cewa in masa bokanci in masa diba na masa diba ba tare da na san diba ba kawai na ɗauki hankalin shi na bani wannan na yi masa diba ya ce shi ne a yau muka haɗu da shi ya biya ni ladan diban da nisa a take yanki Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya nitsa ya tsotsin shi cikin makogoransa sai da ya amayo duk abin da ya ci don haka duk mutumin da aka tabbata ba shi da wata sana'a sai bokanci to cin abin da ya fito ta hannun shi haramun ne bai ya halatta bai ya halatta to shi ne ya ce wa hulwanil kahin wato da ladan boka sannan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa wato shi Jabir yake cewa annahu kana ala jamalin lahu wani lokaci ya kasance akan wani raƙuminsa shi Jabir kada a aya wato raƙumin ya gajiya ya kasa ana cikin tafiya ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da jama'a to shi Jabir raƙuminsa ya gaji ma'ana raƙumin ya kasa saboda yunwa ana barin Jabir a can baya jama'a suna gaba Jabir sai yake ce fa arada an yi sayi bahu Jabir ya ce wallahi na ma su wato din saki raƙumin ya shiga daji in tafiya ta a gaba saboda ba yanda zan yi da shi raƙumin ya riga ya kasa ya gajiya shi ne ya ce fa arada Jabir ya yi nihin an yi sayi bahu ma'ana ya saki raƙumin ya kaɗi gabansa ya shiga daji ala sai Jabir ke cewa falahikani nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun ma'ana ya tarar da ni wanda daman al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana cikin tafiya jama'a ke yin gaba shi bayan jama'a yake biyowa in ana cikin bulaguro da jama'a to jama'a sai su yi gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayansu to Jabir raƙuminsa ya kasa jama'a sun tsere masa sun tafi manzon Allah sai ya tarar da shi sai yake tambayar shi Jabir me ya faru sai yake cewa ya rasulullahi raƙumin nawa ya kasa na ma yi nihin in sake shi kawai ni in yi gaba in tafi a kafa raƙumin ya shiga daji a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Jabir ya kawo kirhon shi ma'ana bulalar da yake buga raƙumin a lokacin nan fada ali manzon Allah ya yi mun addu'a wada rabahu manzon Allah ya bigi raƙumin an gane ko ya ɗauki kirhon manzon Allah ya bigi raƙumin ya ma Jabir addu'a fasara sairan lam yasir mithlahu sai ga raƙumin Jabir ya zage a wajen tafiya yana tafiya tafiyar da a dama bai taɓa yin tafiya kusancin ta ba a dama baya tafiya sauri irin wannan da Jabir shi jama'a ake tsime sai gashi Jabir shi yake shiga gaban jama'a sai dai jama'a shi ya tsima jama'a shi ne yace fasara saira raƙumin sai tafiya lam yasri salahu tafiyar da a dama bai yi kwatancin ta ba a lokacin nan fa qala sai manzon Allah yace da ni bi inihi bi ukiya yace ya Jabir sayar mun raƙumin naka ukiya daya me ake nihi da ukiya shine dirhami 40 ma'auni ne wanda yake na azurfa nauyin da yake badawa nauyin dirhami 40 kultu sai nace masa la nace a thumma qala sannan sai manzon Allah yace bi inihi yace ya Jabir sai mun da raqumin naka ma sai da mun shi ma Jabir yace fa bi ituhu bi ukiya na sayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raqumin nawa ukiya daya dirhami 40 washtaratuhum lanahu ila ahli nayi masa sharadin ci gaba da hawa raqumin har zuwa ga iyali na ma'ana sai an iso gida Madina kenan zan damka masa raqumin shine sai yace falamma balabtu a lokacin da na iso gida Madina ataituhu bil jamali sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raqumin fana gadani samana manzon Allah ya damka mun kudin an gane ku ya damka mun kudin raqumin dirhami 40 kenan ukiya kula thumma raja'atu yace sannan sai na koma kenan zan na komawa ta zan tafi gida fa arsala fi athari manzon Allah sai ya aika baya na cewa aje a dawo da ni shine yace fa arsala fi athari manzon Allah sai ya aika a sawo na cewa ma'ana a dawo da ni lokacin da na dawo fa qala sai manzon Allah yace da ni a turani ma kastuka li akhuza jamalak yanzu Jabir kana zaton cewa na latsa ka ne dan na karbe maka raqumi Jabir yace a manzo Allah sai yace masa khuz jamalak wa darahima ka ma raquminka da kudin ka ma'ana jika da raqumin da kudin an baka fa huwa laka manzo Allah yace duka naka ne jika an baka a takaice wannan hadisi hadisi ne wanda yana da tsawo anan malam ya dan takaita shi domin gabar da yake da bukata kenan akan abin da ya shafi saye da sayarwa wanda dai a farko anan da yace fa lahikani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa da ali wa darabahu manzon Allah ya riske ni ya mun addu'a kuma ya bugi raqumin da wata sanda wanda wannan dalili ne wanda yake nuni zuwa halaccin bugon dabba amma bugo ba wanda zai lahanta ta ba wanda kuma anan wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara sayra lam yasir mithlahu sai gashi raqumin na tafiya tafiyar da adabi taba yin kwatancin da ba wanda raqumin da ya kasa shi Jabir ya ma kusa ya saki raqumin kawai ya shiga daji domin babu wani amfani tattare da shi to albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai bi gira kuma kawai raqumin sai ya zamanto ya kwashi kuzari kuzarin da adaba ya dashi to anan da yace bi inihi bi ukiya manzon Allah yace masa sayar mun da wannan raqumi naka ukiya guda wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin ka nemi cewa mutun ya sayar maka da kayan shi ba tare da ya kasa ba misali na ga babur a gunka kai baka tallata babur ɗinka ba ina iya cewa wani da Allah sai damu babur ɗinka wannan ba laifi bane ba naka nemi cewa mutun ya saida maka kaya shi bai tashi sayarwa ba wannan ba laifi ba kaga anan Jabir bai tashi sayar da raquminsa ba amma manzo Allah ya ce masa bi inihi bi ukiya sayan mun da raquminka ukiya guda kuma anan kai mai saya kana iya fadin kudin da zaka sayi kaya ba sai ma mai kaya ya ce maka kaza ba wannan sai damun abun ka shi kabiyar misali kamar yadda anan manzon Allah ya nemi cewa a sayar masa wato ukiya guda anan shi Jabir sai ya ce la ya ce a ba zan sayar ba kuma wannan ba laifi bane ba a nemi sayan kayan ka kace a ba na saida bane ba ba na saidawa wannan ba laifi bane kar ka ga cewa mutun ya maka ba daidai ba kuma wannan yana nuna mana shugaba yana iya jibintar duk darajar da Allah ya maka wannan baya daga cikin abin da zai rage darajar ka na cewa kai ka sayi abu a yi ciniki da kai kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaban halitta gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jibinci sayan raƙumin Jabir da kansa yace sayan mun da shi shi kuma da yake abu nashi ne Jabir mulkin shi ne sai yace a an gane ko ɗan abu wanda yake naka ne mulkin ka ne kana iya cewa ban tashi sayarwa ba kuma ba yanda za a yi da kai a inda wato shugaba yake da ƴancin ko baka tashi sayan kayan ka dole a saida sai in ya kasance akwai maslaha ta jama'a kamar yanzu misali gwamnati tana son za ta gudda wasu titina saboda amfanin jama'a kai kawo tace waɗannan gidajen nake so ku sayar mu za mu yi titi to wanda yace bayya saidawa ala tilas za a tilasa shi a sayi gidan a danka mishi kuɗi in yana so ya je ya sayar gani ku saboda abu ne za a yi na amfanin jama'a abu kenan koda mulkin ka ne kenan in ya kasance akwai maslaha ta jama'a to wannan ba laifi ana biya wani amma in naka ne kace a ni ba na sayarwa in dai ba wata maslaha wace ta jama'a to wannan dole a barka da kayanka shi yasa anan yace la yace a manzo Allah sai ya koma cewa bi inihi haba Jabir sai damun ma kaga wannan ba laifi bane baka nema a sayar ma koda an ce ba a saida ma hallo wani lokaci ba laifi hallo kana iya cewa wani ka saida mu man ka lallashe shi har ka gamsar da shi shine anan Jabir sai saida ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raqumun nasa ukiya guda sai yace washtaratu humlanahu ila ahli sai nayi masa sharadin ci gaba da hawan raqumun har in isa gida Madina domin ana cikin gulagulu wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin togaciya mutun yayi game da wani abu da ya saida ka toge wani amfani da zakai da shi misali mutun ne yake buƙatar babur a wajenka sai kace to wannan babur ina da wasu kai kawo da zan yi zo mu yi ciniki amma fa bazan baka shi ba sai nan da kwana uku ne na gama kurs din da zan yi akwai wasu abubuwa da zan yi kamar yanda anan ya mushi sharadin cewa zan ci gaba da hawan shi kenan sai mun je Madina sannan zan danka maka to amma shi wannan sharadi ya kasance abu ne wanda yake sananne an gane ko to gaciyar da kai kace banda kaza to ya kasance abu ne sananne wanda zamu iske hadisin da yake hani game da ciniki da tuge wani abu sai dai in an san gulgudan abin da aka tuge shine ake kira bai'u sunniya kenan ciniki na togaciya kenan na saida ma abu kaza banda kaza kaga anan Jabir ya saida ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raqumin an kashe cinikin amma sai ya sharadi ne ce to ba anan bazan baka sai mun isa gida Madina zan ci gaba da hawan shi daga nan kenan sai an isa gida Madina shine yace falan ma balagtu lokacin da wato muka iso gida Madina ataituhu bil jamal nazo masa da raqumin fana kada ne sama na hu a lokacin da manzon Allah ya damka mun kudin to yanzu kaddara cewa in Allah ya kaddara cewa kafin a iso gida Madina wannan raqumi ya hallaka nawa ya hallaka ana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an riga an kashe ciniki shi ko ciniki in dai an yi adan raba to ciniki ya tabbata koda shi wanda ya saya bai karbi kaya ba kuma shi bai baka kudi ba saboda kayan nan da ka bar ri a gun shi to wannan matsayin ajiya ne misali na zo shagon ka sai na sayi kaya ka sayar mun to koda ban kawo maka kudi ba ko na damka maka kudi ban karbo ba kaya kayan ga sunan an ware su nawa ne sai na bar su anan nace daga baya yana zo na karba to wannan kaya in suka hallaka nawa suka hallaka me yasa saboda wannan bara ma da nayi ajiya ce ciniki an riga an kashi kenan koda ban baka kudi ba dole kudin ka zan kawo maka to shine yace lokacin da muka iso gida Madina wato sai na zo masa da raqumin manzon Allah sai ya hannanta mun kudin ya bani kudin ya damka mun sannan sai na koma kenan gida na kama hanya zan koma gida manzon Allah sai ya aika bayana yace maza a dawo da ni da aka dawo da ni sai manzon Allah yace a turani ma kastuka li akhuza jamala Jabir yanzu kana zaton na latsa ka ne dan na karbe maka raqumi wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mumakasa. Me ake cewa mumakasa? Shine latsawa. Kamar misali an ce kawo jika goma, sai ka ce na saya jika biyar, sai ya ce a ƙara, sai ka ce na saya to jika shida na ƙara kaza. To wannan latsawa, wannan ba laifi bane in an saida ma abu. An gane ko? In an ce maka abu kaza, kudin shi kaza, naka taya ka latsa, wannan ba laifi bane ba. Don haka shine manzon Allah yace a turani, shin yanzu zato kake ya kai Jabir? Ma kastuka, na latsa maka raƙuminka, na latsa ka ne da akuza jama'a ka danna karɓe maka raƙumi. Wanda ita kuma waccan gaba kuma tana nuna mana halacci mai kaya, in yace kayan shi kaza ne kawai, yace jika goma, na a nema ya rage, yace a ni kawai bakin jika goma ne, wannan shi ma ba laifi bane. Kaga a nan manzon Allah ya saya ukiya. An gane ku? Jabir yace a hallo manzon Allah yace a sayar mun da shi ukiya. A lokacin nan Jabir ya yarda, ya sayar masa da haka. Kenan shi kanshi mai saya yana halatta yi turmi, yace a ni kawai kaza na saya, in an saida ni bana ƙara komai ba. To wannan ba laifi ba. Shi ma haka mai kaya yana iya yin turmi, yace kawai kaya na kaza, in kana so ka saya, in baka so kuma kai gaba. Shine manzo Allah yace masa karfi raƙuminka, kuma karfi kuɗin duka naka. Wanda wannan yana nuna mana karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma wani salo ne wanda yake na taimakawa. Wanda a nan inda kasancewar yanzu a ce kuɗi ne kawai ya ɗauka ya danka masa, wani ma yana iya kwaɗayin a bashi, kuma in babu kaga sai ga cewa kamar ba a masa ba daidai. To a nan manzo Allah ya sayi raƙumin, aka bashi raƙumin, aka bashi kuɗin raƙumin, kuma aka maida mishi raƙumin, aka ce gaba ɗaya na shi. Kenan wannan wani nau'i ne na karamci, ma'ana yawan kyauta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi Jabir mahaifinsa Allah ya masa rasuwa, ya bar shi da nauyin bashi, kuma ya bar shi da kannu dan uwa mata kusan guda shida ke gare shi, wanda Jabir yake riƙe da su. Kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan sayar da dabba tare da tuge ci gaba da hawan da kenan zuwa wasu kiluluwa waɗanda suke sanannu. Kenan shi yasa al-Imamu Malik ya kayyade cewa shi tafiya kamar ta kwana uku ba da yafi mutum yana iya tugewa. Shi dai in an san bakin abinda mutum ya tuge, to wannan ba laifi. Amma na sayar maka da wannan babur, zan ci gaba da hawa, akwai wasu uzura da ke gare ni, ba tare da ka bayyana masa zuwa kwana nawa to wannan bai halatta. Kenan dole sai ka bayyana masa iya abin da ka tuge, daga nan zuwa wuni daya ko kuma wuni biyu kenan zan damƙa maka shi. Sannan hadisin kuma dalili ne wanda yake nuna mana ingancin ciniki da sharadi. Amma in ya kasance sharadin sananne ne, amma in sharadi ne wanda yake majhul, to wannan kwata-kwata baya halatta, kamar yadda zamu iske hadisi nan gaba. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.